ajiba tufa
fasalin fil ila'i wal bihar
sallun wannan fasali ne mai bayani fil ila'i ga hukuncin ila'i wal zihari da zihari
waman
li wada in bi yaminin mana'a li zawjatin fawqa shuhurin arba'a
wa
dhalika al mawli fa ta'jilun wa jar lahu ila fai'atihi limajtana
wa ajalul
ila'i min yawmil halib
wa hanithun
min yawmi raf'ihi itunif
wa yaqa'u ad-dala'u haythu la yafi
wa yaqa'u ad-dala'u haythu la yafi
illa
ala dhil 'udri fi tahallufi
wa adimun
lil wada'i lin nisa'i
laysa lahu
ka shayhi min ila'i
waman li wada'in bi yaminin mana'a
waman mana'a duk wanda ya kasance ya hana watan waman li wada'in bi yaminin mana'a waman wanda ya kasance mana'a ya hana bi wada'in taki bi yaminin saboda rantsuwa ta yi lizauje ta yaki takin mata ta yi saboda rantsuwar da ya yi ko kashuhurin arba'a hidda wata hudu fadhalika al-muni to wannan shi ake ce mai ila'i duk wanda ya kasance ya ce mai mata ta yi wanda ya rantse da Allah bai takin mata ta yi a kasar min arba'a ta ashurin hidda wata hudu wannan shi ake kira mai ila'i wannan a kasar min arba'a ta ashurin ko kuma Allah misali magana ta yi gudun ko a kasar ko a kalla kaman ya ce wallahi la a dauki hatta ya kaduma zaidun wallahi ba a dakin ki hatta ya kaduma zaidun sai zai ziyara da wurin tahiya sai da ko shi na wurin tahiya to sai lokacin dawowa ta yi ko shi dawo bi akalla min arba'a ashhurin aw bi akthara to shi ma wannan hukunci ila ya kasance shi tunda ya ce bai takin sai zai ya dawo to shi ma in ta yi kara ta fa zalika al-mubi wannan hukunci ne hukuncin mai ila'i to akwai bambanci ne da wanda kasance shi kuma watan hanisun ne dan wannan rantsuwa yayi akwai wanda kasance hanisun ne rantsuwa amma ba cikin taki ba kamar wanda ce wani wallahi zan shiga gidan wallahi in ban shiga gidan wani ba wanci ta saku wallahi in ban shiga gidan wani ba wanci ta saku kaga nan yaran ce yace in ba shiga gidan wani ba wanci ta saku ashe in ya shiga bata saku ba don haka ana jin shiga taiku haka wanda ce wallahi sai na ba wani kashi ko kuma in ban ba wani kashi ba wanci ta saku shi ku ana jin shi ba wannan kashi dan bai ba kashi ba wanci ta saku to wannan shi aka ce mahanisu to kaga akwai muli akwai halisu wannan rantsuwa ce ta rashin take ta wannan rantsuwa ce ta rashin aikata wani abu na amma kuma Allah ka sake akan ta yake fa zalikal muli wato wannan shi ake ce mai ila'i
wata ajilun
wajabalahu shi wannan wanda kasance mai ila'i ne wato ta'jilun sanya mai lokaci wajabalahu gare shi sai a sanya mai lokaci na wata hudu cikakku
ila
fai'atihi har zuwa ga dawowa ta yi watan limajita na baga abin da nisan tashi a takin mata ta yi sai a sanya mai lokaci ila fai'atihi za a sanya mai wata hudu ila fai'atihi har zuwa dawowa ta yi limajita na baga kan abin da nisan tashi a ce wanda yi wallahi bai takin mata ta yi sai da wata hudu ko bai takin ta sai wani ya dawo da wurin ta ya to abinda an hannun sanya mai wata hudu wa in fa an yi dawo take ta alhamdulillah sai shahida ka fara garan tsuwa ta yi in kun bai take da fita zuwa ha kare nan nan ga tana da zabi shikenan in ta ce a raba su in ta ce tana zama da shi a bar ta haka ta zama da shi akan yake da take zakin ta ko kuma hadda zai da dawo garin da ce din
wa ajalul ila'i min yawmil halik
to wa ajalul ila'i watan shi ajalin ila'i yau shi aka sanya shi dace a sanya mai ajali na ila'i to ana sanya mai ajalin ila'i min yawmil halik darrar da ya rantse in ta yi kara ta yi kotu ko da an ka zo kotu an ka bincika rantsuwa ta yi wata uku da rantsuwa ta yi to sura wata guda kenan wa ajalul ila'i min yawmil halif darrar da ya rantse da sannan aka fara kididdiga wa hanisun in ne kasance shi kuma wannan mun gane wannan ko in ne kasance ce bai takin mata ta yi he da wata hudu ci wallahi ban takin ki har shekara guda ka ga rantsuwa he da wata hudu an gane ko ko kuma ce wallahi